jami'an fafutukar suka fada hannun yan sanda a yayin wannan zagaye na ranar yancin dan adam sun hada da mukarraban sunan lafashi da gundumomi hudu na birnin Yamai da wani bafaranshi da ke wakiltar cibiyar uwar kungiyar sunan lafashi a Niger kamar yadda shugaban kungiyar na kasa Michael Zodi ya bayyana a taron manema labarai Kungiyar ta koka akan matakin hana magoya bayanta gudanar da zanga-zanga a wasu jihohi a yau Lahadi 12 ga watan Disamba da nufin nuna bukatar ficewar sojojin Faransa daga Niger. Kawai yanzu mahukunta ba su bayyana dalilan kama jami'an na kungiyar sunan lafashi ba, kuma a makon jiya ma kungiyar ta janye zanga-zangar da ta shirya gudanarwa a ranar Lahadin da ta gabata, bayan da kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai ta ba hukumomi gaskiya a shari'ar da aka shafe ranakun Juma'a da Asabar ana tafkawa a tsakanin ɓangarorin biyu, bayan da magajin garin Yamai ya hana 'yan fafutuka fitowa kan titi da nufin gwada buƙatar ficewar sojojin Barkan daga Nijar. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.